نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنجين درسنا حفصين دبيو لتاب الأدب المفرد مع الإمام البخاري wanda ya rasu a hijira ta 256 shekaru 1181 da suka wuce. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya masa rahama. Za mu ci gaba daga hadisi na 269. Wannan darasi yana karantar da mu cewa yi ma yara wasa halal ne a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu laifi don an yi ma yara wasa. Babi na 134, al-mizahu ma'a sabiyyi. Al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi da cewar babi da ke bayani akan raha ga yaro, yaro karami a yi masa wasa. Yayi babi akan ba laifi bane a yi wasa da yaro, matuƙar wasar ba ta saba wa ƙa'ida ba. Haddathana Adam bin Abi Iyas al-Qurasani qala haddathana Shu'bah bin al-Hajjaj bin al-Wardi qala haddathana Abu Tayyahi sunan sa Yazid bin Humayd al-Basri qala sami'tu Anas bin Malik. Abu Tayyahi yace naji Anas bin Malik yaqulu, yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا. النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي ينا تشودانيا دمو وانا ينا دغ سوكين حالينا منزون الله صلى الله عليه واله وسلم حتى يقول لاخي لي صغير. Har yakan ce ma wani yaro, wani ƙaramin, wato wani ɗan uwa na ƙaramin yaro, Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wasa da wannan yaro. Wato Anas yana da wani yaro ƙarami, yana da wani ƙani ɗan ƙarami, wani yaro ne ƙarami. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo gidansu yakan yi wasa da yaron, ya ce masa ya Aba Umair, ya baban Umairu, ma fa'alan Nugair, menene dan karamin tsuntsu yayi, ma fa'alan Nugairu, menene dan karamin tsuntsu yayi. A littafin Fathul Bari mujallal na 10 shafin 283 Ibn Hajar yana magana kan kalma ta Nugair, ya kawo fassaran Al-Qadi Iyad, yace Nugair ta'irun ma'rufun yushbihu al-usfura, hannu gairu wani tsuntsu ne dan karami sanannen tsuntsu ne wanda ke kama da asisi dangin asisi karamin tsuntsu yana da kowane launi a jikinsa amma dan karami ne sosai amma duk wani launi da ka sani yana jikin shi wakila hiya farahul asafir wasu malamai sukan ce ai kananan wato tsuntsaye duka ana kiran su ana kiran kowane karamin tsuntsu annugair ya zo da kalma ta at-tasbir karamin tsuntsu wato dangin asisi kananan tsuntsaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasa da wannan karamin yaron yace masa ya aba umair ya kai baban umair ma fa'ala annugair menene dan karamin tsuntsun nan yayi wato hadisin nan al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin al-jami'u sahih yana kitabul adab babul inbisat ila an-nas haka ma al-imam muslim ya rawaito hadisin yana kitabul adab babu istihbab tahnik al-maulud inda wiladatihi akwai riwaya ta al-imam al-bukhari hadisi na 6129 wanda Anas yake bayani yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu ala ummi sulaim annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shigo gidan ummu sulaim ummu sulaim ita ce mahaifiyar Anas bin Malik Anas danta yake ba da labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shigo gidan akwai ma hadisin da ke sahihu muslim hadisi na 2689 wanda Anas bin Malik ya ce lam yakun yadkhulu baytan bil madina annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga wani gida a garin madina karkab duk garin madina babu wani gida da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga gaira bayti ummi sulaim sai dai gidan mahaifiyar Anas bin Malik ita ce ummu sulaim matar abu talha al-ansari hau ala azwajihi Anas yace to in kaga ya shiga wani gida a garin Madina to matansa ne amma banda gidan ma gidajen matansa to babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam babu gidan da yake shiga illa gidan su Anas shine wajen ummu sulaim to ganin haka yasa sahabbai sun mai tambaya ko me yasa ya rasulullah duk garin nan babu gidan da kake shiga in ba gidan ummu sulaim ba wato idan aka ce shiga ba wai ana nufin idan an gayyace shi ba za shi bala haka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tafi gida ba tare da an gayyace shi ba to daga gidajen matansa sai gidan ummu sulaim don haka sahabbai suka yi mai tambaya shine sai ya ba su amsa kutila akhuha ma'i abinda yasa nake shiga wajen ummu sulaim saboda an kashe dan uwanta tare da ni a yaki mace ce tana da dan uwa da ake kiransa Haramu bin Milhan bayan yakin Uhudu da wata hudu aka yi yakin da ake kiransa Bi'r Mauna ya auku a watan Safar hijira na da shekara hudu bayan an gama yakin Uhudu da watanni hudu aka yi Bi'r Mauna wurin da aka kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mutum 70 to daga cikin waɗannan sahabbai akwai kanin ummu sulaim shine Haram bin Milhan saboda tausaya ummu sulaim da rage mata damuwa game da rashin wannan dan uwan nata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je gidan yakan je gidan shine Anas yake ba da labari wala ha ibnu min abi talha to tana da yaro da ta haifa da abu talha wanda shi abu talha ba shine mahaifin Anas bin Malik ba Anas bin Malik mahaifinsa shine Malik amma mahaifin nasa bai musulunta ba saboda haka mahaifiyarsa ummu sulaim ta auri abu talha suka haifi yaro wannan yaro da suka haifa malaman hadisi sun yi magana a kai hadisai da yawa hadisin yana musnad al-imam ahmad sahih al-bukhari sahih muslim ya zama ana ma wannan yaro al-kunya da abu umair Ibn Hajar ya ce shi bai ga inda aka kawo hadisi ingantacce game da ainihin sunan wannan yaron ba amma dai ya shahara da alkunya da ake masa Abu Umair wa kana yumazihu annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shigo gidan ummu sulaim yakan yi wasa da wannan yaron fadakhala alayhi wata rana ya shigo fara'ahu hazinan sai ga yaron yana cikin bacin rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yaron yana cikin damuwa faqala sai yace ma li ara aba umayr hazinan me yasa nake ganin abu umayr yana cikin bacin rai me ya faru ranan da ya shigo gidan faqalu sai mutanen gidan suka ce mata nuguruhu ai karamin tsuntsunsa din nan ne ya rasu wato yaron yana da wani karamin tsuntsu wanda yake wasa da shi allazi kana yal'abu bihi inji Anas bin Malik mutanen gida suka ce ai wannan tsuntsu wanda yaron yakan yi wasa da shi shine wanda ya mutu kala Anas yace faj'ala yaqul sai ya zama duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya kamar wasa da wannan tsuntsun yace ya aba umayr ma fa'ala nugayr ya abu umayr menene karamin tsuntsun ka ya aikata manzon Allah ya wato a matsayin wasa akwai hadisin a sahihul bukhari kitabul adab babul kunyati lisabi babul kunyati lisabi wa qabla an yulada lirajul al-imam al-bukhari ya kawo labarin Anas din nan a matsayin ba laifi bane ayi ma yaro karami al-kunya a ce baban wani alhali bai taba haihuwa ba kaza manzon Allah ya kira shi Abu Umayr ga kuma yaro ne dan karami hadisi na 5880 Anas yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan manzon Allah ya kasance ya fi dukkan mutane kyawun hali wa kana li akhun ina da wani dan uwa yuqalu lahu ana kiransa Abu Umayr fatiman an yaye shi ba da dadewa ba wa kana idza jaa duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan fa qala sai ce ya aba umayr ma fa'ala nugayr nugarun kana yal'abu bihi wannan tsuntsu wanda yaron yake wasa da shi shine yace faruba ma habara salat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan dau lokaci a gidan mu har lokacin sallah yayi wa huwa fi baitina yana gidan mu fa ya'mur bil bisat alladhi kana tahtahu fayun kasu wa yun baku shimfidar da manzon Allah yake zaune kansa wato a kan shi zai yi ibada sai dai ayi yafa mai ruwa kawai kuma ya kum wa naqumu khalfahu fayusalli bina sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan mana sallah da wata riwayar yace idza ta ali ummi sulaim yumazihu duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje gidan ummu sulaim yana wasa da yaro akwai hadisin da yazo cikin musnadul imam ahmad yace yubahikuhu yana sa yaron yayi dariya akwai wata riwaya yuhaziluhu to waɗannan kalmomi guda uku yumazihuhu yubahikuhu yuhaziluhu yana gwada cewar ba laifi bane don kai wani abin da yaro ya fashe da dariya ko don kai raha da yaro ko kai wasa da shi ibnu hajar cikin fathul bari ga karkashin labarin Anas mujallal na 10583 yace wa fi hadhal hadith iddatu fawaid shi wannan labari na wannan yaron wato masana hadisi sun fitar da ilimi mai yawa a karkashin sa yace jama'aha Abu Abbas Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari al-ma'ruf ibn al-Qasi al-Faqih Shafi'i akwai wani malami masani wanda ya rasu a hijirar 335 shekara 1105 da suka wuce na shekara 1102 da suka wuce wannan malamin ibnu al-qasi ana kiransa at-tabari al-imam at-tabari wanda suka shahara a tarihi dama mutum biyu ne al-imam at-tabari mai tafsiri sai kuma al-imam at-tabari shine ibnu al-qasi sai idan mutum bai sani ba yakan kuskure ya dauka al-imam at-tabari wancan mai tafsirin ne الإمام الطبري ابن القاسي أم في كرنسا ده ابن القاسي مسمى يربو تلتافي أكاين إلمين ده كيشكين حديث النوم وأن حديث نموك كرنسا جزء مفرد في هذا الحديث من وجوه الفقه إلمي ده أكسامو جميد وأن حديث تساشن دوكوكي ده واتو لدوبة نرأيوه فنون الادب والسيد يكرغ فائده غدا 60 لتافينسا فائدودي غدا 60 wanda aka samu karkashin wannan hadisi da muka karanta cikin al-adab al-mufrad ya kirga fa'idojin da yawan gaske abinda ya shafi tarbiyya da ake iya koyo ta halin annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda ya shafi ilimi da ake iya samu na hukunci game da wannan ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaiwa gidan Ummu Sulaim, sai da ya kirga fa'ida guda 60. Allah madaukaki ya masa rahama. Daga ciki akwai kamar guda 7 kawai wanda ya shafi tattaro riwayoyin hadisin gaba ɗaya a wuri guda, ba wannan riwayar kadai ba, sai an tattaro riwayoyin gaba ɗaya, zaka ciro waɗannan fa'idoji guda 60. Yace na ɗaya, istihbabu salati zair fi baitul mazuri. Idan mutum ya ziyarci wani, a wannan hadisin yana karantar da mu mustahabi ne yayi sallah a gidan shi. Idan ka ziyarci wani, mustahabi ne kai sallah a gidan shi. Da mai abinda manzon Allah kan yi kenan, idan ya tafi gidan su Ummu Sulaim, kabar yanda Anas bin Malik ya bada labari, annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah ba ta farilla ba, sallah ta nafila, in dai lokacin akwai halaccin ayi sallah, shine abinda Anas yake cewa, in dai lokacin da manzo ya ziyarci gidan su akwai halaccin ayi sallah, to annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah kuma ta jam'i tare da mutanen gidan. Kamar misali, inda safe ne, rana ta riga ta daga, to annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallar walaha da mutanen gidan su yi jam'i. Ba laifi bane dan mutum yayi sallar jam'i ta nafila, in dai bai rike ta ta zama al'ada ba, in dai za a yi ta sau daya ko sau biyu babu laifi, abinda manzon Allah kan yi kenan sallallahu alaihi wasallam. Babu laifi dan mutum yayi nafila a gidan wanda ya ziyarta, abinda ma malamai suke cewa mustahabi ne saboda labarin Anas bin Malik. Na biyu, jawazul mumazaha wa takririn mazhi. Wannan hadisin yana karantar da mu babu laifi mutum yayi raha ga yaro, kuma ya riki wannan kalma ta raha duk sa'ilin da aka haɗu ya rika maimaitawa, yana daga halin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga duk sa'ilin da manzon Allah ya zo gidan sai ya ce, ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair? Ba wai sau ɗaya ba ne, duk sa'ilin da ya zo zai faɗa, kuma wasa yake masa. Don haka maimaita wasa kalma guda, in dai ba ta ɓatanci ba ne, in dai ma'anarta babu laifi game da kalmomin da aka yi amfani da wannan wasan, ba laifi ba ne. In ka lura abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da ya gabata, darasi da ya gabata, manzon Allah ya ce, na kan yi wasa amma duk kalmar da ta fito bakina gaskiya ce, babu ƙarya, babu izgilanci, sannan babu wulaƙanta mutum. Don akwai mutumin da zai zama yana wasa da kai amma kalmar da yake amfani da ita kalma ce ta ɓatanci gare ka, wanda kai ba ka so, shi kuma ya ki bari, duk sa'ilin da kuka haɗu sai ya faɗi wannan kalma. Amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar da yake faɗa ta wasa kalma ce mai ma'ana mai kyau. Ka dubi kalmar da ya faɗa a nan ta wajen wasa da Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair? Ya baban Umair, menene abin da karamin tsuntsun nan yayi, me ya faru? Zai ce, ya mutu ne. Ai, ba laifi ko? Kalmomin duka babu abin da ake tsoro gare shi. Malamai suka ce, wa annaha ibahatu sunna la rukhsa, yin hakan sunna ne, ba wai an yi sassauci ba ne, sunna ne ka riƙa wasa da mutum ya zama ka samu wata kalma, inda ta wasa ne, inda ransa bai ɓaci ba, ba wai rukhsa ba ne, sunna ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallam halinsa ne. Wa anna mumazaha tasbi alladhi lam yumayyiz ja'iza, yaro da bai yi wayo ba a yi wasa da shi ba laifi ba ne. Kaga manzon Allah ya kira shi Aba Umair, ma fa'alan Nugair? Wasu na cewa ai magana da yaron da bai yi wayo ba ya saba ma tsari na masu hankali, la, ba daidai ba ne. Wasa da yaro da bai yi hankali ba ba laifi ba ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kokari ne a dora shi akan wata ɗabi'a ta kwarai, duk da cewa yaro bai fahimta. Zaka samu mahaifiya takan yi magana da ɗanta, sai ka ce, shin ɗan nan yana jin magana ki ne? Ba laifi ba ne don ta yi magana da shi, domin maganar da take da yaron tana horonsa ne akan iya magana, don haka ba laifi ba ne. Abu na uku, wanda hadisin ke karantarwa, ba wai za mu karanta fa'ida guda 60 ba ne, guda 7 kawai ne. Abu na uku shine jawazu la'bi as-saghir bi-t-tayr, wannan hadisi ya karantar da mu babu laifi yaro yayi wasa da tsuntsu, domin da a ce wasan da yaron yake da tsuntsu laifi ne, babu shakka annabi zai hana, annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana, amma kaga bai hana shi ba. جواز ترك الابوين ولدهما الصغير يلعب بما ابيح اللعب به با لفي دان iyaye sun kyale yaro yayi wasa da abin da ba haramta masa ba, abin da ba haramta masa ba, ba lafi bane a kyale yaro yayi wasa da shi. Abu Abdul Malik yana cewa yajuzu an yakuna dhalika mansukhan bin nahyi an ta'zib al hayawan. Wani malami cikin magabata yace ai daga baya an ce haram ne ayi azaba ga tsuntsu, duk wata halitta haram ne a mata azaba, saboda haka daga baya kenan an goge wannan hukunci. Sai al-Imam al-Qurtubi yace la, ba a goge wannan hukunci na halalcin yaro yayi wasa da tsuntsu ba, bal alladhi rukhisa fihi lis-sabiyyi imsaku at-tayri liyantahiya bihi, ba laifi dan yaro yayi wasa da tsuntsu halal ne har yanzu, amma abinda aka haramta shine a kyale shi ya matsuntsun azaba, a kyale yaron yayi matsuntsun azaba. Sau da yawa iyaye suna ganin yaro zai rika bin kiyashi har dai ya kashe ko ya taka ko ya wani abu, kuma suna kallo ba za su hana ba, wannan laifi ne, ba daidai bane a kyale yaro ya zama yana azaba ga halittun Allah subhanahu wataala. Amma dan wasa da wata halitta kamar ta tsuntsu din ba laifi bane. Al-Imam al-Qurtubi yace tamkinuhu min ta'zibihi, a kyale yaro yayi mahalittar Allah azaba, wala siyama hatta yamut falam yubih, yace falam yubah qattu, a kyale yaro yayi madabba azaba har dabban ta kai ga mutuwa, wannan ba a taba halatta shi ba. Amma a kyale yaro yayi wasa da tsuntsu ba laifi bane. Abu na hudu shine jawazu infaqil mali fi ma yatalaha bihi as-saghir min al-mubahat, babu laifi dan an kashe kudi saboda sayo abin da yaro zai yi wasa da shi. Saboda ai yaron kamar yadda Anas bin Malik ya faɗa, bai daɗe da yaye ba, ba a daɗe da yaye shi ba, kamar wannan yaro zai iya bin tsuntsu ya kama, la kaga ba shi ya kamo ba kenan, ya akai aka samu tsuntsun ashe sayansa akai, idan ko za a sai kuɗin tsuntsu za a cire kuɗi ne a bayar, to ashe mutum dan ya cire kuɗi mai yawa dan ya saya ma ɗansa abin da zai yi wasa da shi, mutukar wannan abin wasan bai saba ma ka'ida ba, bai kauce ma sunnar manzon Allah ba, dan abin da ya faru kenan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu laifi dan mutum ya kashe kuɗi saboda sayo ma yaro abin da zai yi wasa da shi. Sannan yana karantar da mu jawazu imsaki tayri fil qafas wa nahwihi, ka kama tsuntsu ka sa a keji ka rike ba laifi bane, ka aje tsuntsu a keji ba laifi bane, azabtar da wannan tsuntsun shine laifi. Abu na biyar shine jawazu muwajahati saghir bil khitab, ya zama yaro ana masa magana kamar yadda muka faɗa, mahaifiya ta rika magana da ɗanta alhali ɗan bai fahimta me take faɗa, ba laifi bane. Ibnu Hajar ya ce wannan kamar martani ne ga wanda ke cewa akwai wani karin magana, wai al-hakimu la yuwajihu bil khitab illa man ya'qil wa yafham, mai hikima bai yi magana sai ga wanda zai fahimce shi, kaga wannan ya saba da sunnar manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da wanda bai fahimce shi ba, yaro karami ba laifi bane dan an yi magana da yaro ko da dai bai fahimta ba. Shine Ibn Hajar ya ce as-sawabu al-jawazu haythu la yakunu hunaka talabu jawabin, magana da ake ganin laifi ne kayi ta da wanda bai da hankali, shine magana da zaka yi na tambaya, kamar misali yaro karami kamar tambaya kuma bai fahimci me kake faɗa ba, me yayi kaza, ba zai iya baka amsa ba, bai ma fahimce ka ba, tana yiwa ma karshen ta ka kai ga dukansa, don ana samu uwaye suna yi, ba na hana kayin kaza ba sai a dake shi, to ai ko da kike hana shi bai san me kike faɗa ba, don haka tambaya ga yaro karami laifi ne, saboda bai fahimtar ka bare ya baka amsa, bare har a yi hukunci akan abinda yaro yayi na saba ma umarni da aka masa. Amma dan magana wacce ba ta bukatar amsa ba, wannan ba laifi bane, don abinda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da yaro maganan da ba wai yana bukatar yaron ya bada amsa bane, lala ya aba umair ma fa'alan nubair, wasa yake da shi, baya bukatar ya bada amsa. Tambaya ce wacce ba a bukatar amsarta, illa dai ya faɗa ne saboda wasa gare shi. Walam ara inda man zakara Aba Umair fi sahaba lahu ghayra qisatin Nugair wala zakaru lahu isman. Ibn Hajar yace ni duk iya karatuna daga cikin magabata banga wanda ya bada labarin hakikanin sunan kanin Anas din nan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasa da shi ba. To amma akwai wadanda ke cewa sunan Sahabsu, ta inda aka samu wato wasu hadisai wadanda suka bada labari din. Abu na shida, Ibn Hajar ya kawo bayanin wannan malami wanda ya ciro fa'idoji game da labarin Abu Umair. Yace annal kabira idza zara qauman wasa bainahum, idan babban mutum ya ziyarci gidan wasu, to ya kamata idan ya ziyarci gidan wasu mutane ya zamanto an samu wato kyakkyawar mu'amala tsakaninsa da mutanen gidan. Misali idan ka je gidan mutane, karka dauka sai babban mutum zaka gaisa da shi. Idan ka ziyarci gidan mutane, ka sha hannu da babban mutum da ke wannan gida, ka sha hannu da dan karamin yaro wanda yake wannan gidan. Wannan shine sunnar manzon Allah, wato ka daidaita tsakanin mutanen gidan gaba ɗayan su. Kada ka zama bako ko wanda ke ziyartan wasu mutane wanda zaka gaisa da manyan mutanen gidan, idan yaro karami ya zo ka ki bashi hannu. Wannan ba daidai bane, domin Anas ya faɗa, yace yana kitab Sahihul Bukhari kitabul Istizan babu taslimi ala subyan, hadisi na 6247. Anas yana bada labari anna wata rana, abinda ya faru wata rana, Anas yana tafiya, marra ala subyan fa sallama alaihi, ya ga wasu yara suna wasa, sai Anas ya tsaya ya musu sallama. To wanda ke tare da shi shine yake cewa abin nan da kai ko yana da asali ne daga manzon Allah? Sai Anas ya ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, abin da ka ga nayin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ya ga yara yakan musu sallama, asali yaro karami ke wa babba sallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da sallama ga yara domin tarbiya gare su. Manzon Allah bai jira yaran su masallama, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake musu sallama. Hadisin yana Sahihul Bukhari. Sannan akwai riwaya ta al-Imam an-Nasa'i wanda ya kawo ainihin hadisin bi atam min siyaqihi, yanda lafazin yazo kana rasulullah yazuru al-ansar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci gidajen mutanen Madina, yakan ziyarta. Wannan bai saba wa maganar Anas ta baya ba, haka kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wani gida ba domin ziyara ba, in ba gidan Ummu Sulaim ba sai kuma gidajen matansa. Amma idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci gidaje, akwai mutanen da kan yi gayyata su buƙaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidajen su, manzon Allah yana zuwa. Anas ya ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan musulman Madina don ziyara, fa yusallimu ala sibyanihim, yana sallama ga yaran gidan, wa yamsahu ala ru'usihim wa yad'u lahu, ya shafa kansu ya musu addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ziyarci gidan mutane yakan yi sallama hatta ga yara, ya shafa kawunan su kuma ya musu addu'a kafin ya bar gidan. Kaga wannan yana gwada kai da ka ziyarci gidan kana fatan alkhairi ga duk mutanen gidan, ba wai manyan gidan banda kanana ba. Hadisin yana Sahihu Muslim, hadisi na 2168, hadisin yana Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, hatta littafin Al-Adabul Mufrad din nan akwai hadisin yana ta hinan gaba insha Allah, inda ya kawo babul julusi ala tariq, hadisi na 2121 a cikin wannan littafin, yanda lafazin yazo Anas yace atana rasulullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gare mu, wa nahnu sibyan, mu muna yara kanana, fa sallama alaina, sai manzon Allah ya mana sallama, wa arsalani fi hajatin, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira ni, sai ya aike ni in je in biya mar wata bukata, wajalasa fi tariq, sai manzon Allah ya zauna a gefen hanya, yantaziruni, yana jira har in dawo hatta raja'tu ilayhi sai da na dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sakon da ya aike ni da shi kala yace fa abtatu ala ummi sulaim to aike da manzo yamin sai ya sa kuma nayi latti wajen komawa gida mahaifiyata ta ga alamar nayi latti ita ummu sulaim da na koma gida fa kala ta ce ma habasata me ya tsare ka me yasa baka dawo akan lokaci ba fa kullu sai nace ba asanin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ga wata bukatar sa ne kala sai mahaifiyata ta ce mahiya me ya bukatar tashi da ya aike ka kaje ku duba tarbiyan Anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya taras da Anas da yara suna wasa manzon Allah ya musu sallama yace Anas zo da Anas ya zo sai ya aike shi sai manzo Allah ya samu guri gefen hanya ya zauna sai da Anas ya dawo da sako sannan Anas ya wuce gida yana zuwa gida mahaifiyarsa ta ga yayi jinkirin dawowa ta tambaye shi me yasa yau baka dawo da wuri ba sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ga wata bukata me bukatar inji mahaifiyarsa sai Anas ya ce innaha sirrun bukatar da manzo ya aike ni akan ta sirri ne daga ni sai shi sai Allah kala sai ta ce fahfab sirra rasulillah ka tsare sirrin manzon Allah in ji mahaifiyar ta samu tarbiya ya samu tarbiya kwarai in ka duba fathul bari mujallad na 11 shafin 33 ibn hajar yace fi salami ala istibyan in ka lura kamar yadda Anas ya bada labarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ziyarci gidaje yakan yi ma yara sallama ya shafa kawunan su ya musu addu'a idan ma yana tafiya ne ga yara a hanya yana musu sallama yace wannan wato tarbiya ce manzo yake ala adabi shari'a yana tarbiyar yara ne akan ladubba na shari'ar musulunci domin idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ma yara assalamu alaikum kaga ya karantar da su za su ce wa alaikumus salam kaga ya karantar da su wani ladabi na musulunci amma misali saboda kai kana ganin babba ne yaro sai ka ki mai sallama ko ya maka sallama kace eh sannu to kaga ba zai san darajar wannan sallamar wanda ko asali addinin sa ne da kai mahaifin nashi ba domin asalin addinin ka shine musulunci ya kamata a ce ka dore yaronka akan wannan tarbiya ta musulunci ya zama baka kaunar a ce kai sallama ga yaro karami wai ai rashin kunya ne dan ya ma sallama subhanallah Allah ya samu gane saboda haka yasa Ibn Hajar ya ce wa fihi tarhul akabiri rida'al kibri wannan labari na manzo ya karantar da mu manya su jefar da mayafin girman kai inje Ibn Hajar manya su jefar da mayafi na girman kai domin da yawa manya suna kyamar su yi sallama ga yara to idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallama ga yaro kai kuma wa sulukut tawabi walinul janib ya zamanto manya su dauki hali na rashin girman kai tawali'u su sassauta mana kusa da su wanda ke kusa da kai ya zama kana sassauta mar al-Imam an-Nawawi shi ma haka yayi magana game da hadisin Anas bin Malik dinnan a sharh sahih Muslim juz'i na 14 shafin 167 yace wattafaqal ulama duk malaman sunna sun yi ittifaki al-istihbab as-salam al-sibyani mustahabi ne a rika yin sallama ga yaro duk malaman sunna sun yi ittifaki mustahabi ne a rika yin sallama ga yara mustahabi ne babu wani malami a tarihin musulunci wanda yace bai da kyau kaga kenan shedan ne yake sa maka tunanin kar kai sallama ga yaro domin in ana maganar musulunci ne ba abu ne da aka taba samun sabanin fahimta akai ba babu littafin da zaka bude na musulunci wanda zaka ga an rubuta cewa bai kamata babba yayi sallama ga yaro ba sannan a littafin nan al-adabul mufrad akwai hadisin da ke tafi nan ma nan gaba insha Allah hadisi na 961 a littafin nan har yanzu dai hadisin yana magana kan Anas bin Malik shi kuma al-Imam al-Bukhari wannan hadisin ya masa babu musafahati sibiyani babi akan asha hanu da yaro sunan babin kenan yana cikin al-adabul mufrad dinnan shine hadisi na 961 hadisin Salama bin Wardan yace ra'aitu Anas ibn Malik naga Anas bin Malik yusafihu an-nas yana musafaha ga mutane da ya iso ga kai na lokacin ina dan karami yace man anta kai wane ne kai fa qultu sai nace maula libani laitin na gaya masa in asali na fa masaha ala ra'si thalathan Anas bin Malik sai ya shafa kaina sau uku wa kada sai yace barakallahu fika Allah ya maka albarka kaga farko yayi musafaha da shi kafin nan ya mata tambaya kai wane ne ya bada amsa ai ni ga dangin mu wato asalin bawa ne na wato zuriyar Banu Layth amma ya zamanto ya samu yanci don haka dangantakarsa tana tare da dangantakar waɗanda suka yanta shi don haka yasa yace maula libani laytin sai Anas ya shafa kansa sau uku kuma ya masa addu'a Allah ya masa albarka kaga abu uku kenan ashe idan ma za a yi sallama ga yaro sallamar tafi ma ta babban mutum don shi babban mutum halu kawai kuke hadawa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah amma in yaro karami ne fa shi manzon Allah bayan musafahar kuma sai ya shafa kan yaron sannan ya masa addu'a Allah ya mai albarka Allah ka samu iya koyi da manzonka abu na bakwai shine ithafu za'ir bi sani ma ya'rifu annahu yujibuhu min ma'kulin aw ghayrihi hadisin bai zo cikin littafin nan ba amma cikin riwayoyi wanda Anas bin Malik ya bada labarin ziyarar gidansu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi Anas yace sun kiyaye abincin manzo saboda Anas yana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana komawa wajen mahaifiyarsa saboda haka Anas ya san abincin da manzon Allah yake so don haka yasa ya gaya wa mahaifiyarsa wato idan tunda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake so to duk sa'ilin da yazo sai a girka mar irin wannan abincin wanda nan ma ilimi ne kamar da wannan malami ya saka cikin labarin Abu Umair yace wannan ma darasi ne gare mu idan ka san abincin da bakonka ya fito to irin wannan abinci ya kamata ka dafa ka karrama shi don abinda Ummu Sulaim take yi kenan don haka yasa Ibn Hajar yace ithafu za'ir bi sani'ima ya'rifu annahu yu'jibuhu min ma'kulin aw ghayrihi duk abinda ka san bakonka yana sha'awarsa wannan abin ya kamata ka yi idan ka yi shi ka daraja manzon ka daraja sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu tsallake wannan hadisin yana da kyau mu sani dan a cikin riwayoyin da suka kawo labarin kamar misali hadisin al-Imam Ahmad fi akhir al-hadis qala Anas karshen hadisin Anas yake cewa fa mariba as-sabi wannan yaron da annabi ke wasa da shi kanin Anas ya samu rashin lafiya fahalaka sai ya rasu kaga yaron bai girma ba a karshen hadisin ce yaron ya samu rashin lafiya sai ya rasu kuma shine yaron farko da Ummu Sulaim ta samu da wato Abu Talha shi ma labarin rashin lafiyan yana cikin Sahihul Bukhari Sahih Muslim yana da darussa da dama wanda Anas bin Malik yace a lokacin da Ummu Sulaim ta haifi wannan yaron wato shi mijin nata shine Abu Talha yayi farin ciki mai yawa Allah ya sa mishi son wannan yaro so mai tsanani domin Allah yakan samu mahaifi son wani da daga cikin ƴaƴansa Abu Talha ya so wannan yaro so mai tsanani ana nan fashtaka sai yaron ya kamu da rashin lafiya fashtadda shakawahu rashin lafiyansa ya tsananta to Abu Talha yakan fita ya tafi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ranan Abu Talha ya tafi wa Abu Talha inda Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tuwfiya as-sabi yaro ya rasu Abu Talha yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fansarafa min indihi hina salla al-maghrib bayan an yi sallar maghriba sai Abu Talha ya bar majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida yana azumi wanda ya nuna maka ba laifi bane dan mutun ya ci abinci bayan maghrib kamar ma ya dace da ainihin al'adar sahabbai sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa idan sallah ta zo habar al-asha fabda'u bil-asha'i qabla al-isha idan abincin dare ya zo kafin a yi sallar isha ku fara da abincin dare, wanda ya gwada maka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cin abincin dare ne tsakanin maghrib da isha. Abu Talha ya koma gida hina sallar maghrib, kafin ya dawo Ummu Sulaim yaro da ya rasu ta wanke shi ta sa mai likafani bi ma'ana lafatu ta nannade shi faj'alathu fi nahiyatin min baitiha ta adana shi a kusurwan ɗakinta. Saboda haka yana dawowa gida fa hawa ilai Abu Talha sai ya doshi inda yaronsa yake saboda ya dubi lafiyarsa. Faqala sai tace azamtu alayka bihaqqi Allah taqrabahu, ina karfafawa gare ka wato karka kusanci wannan yaro, kai hakuri da Allah. Fa innahu lam yakun mundu shaka khairan minhu al-laila, saboda tunda ya kamu da jinya bai taba samun wato bai taba samun alkhairi fiye da irin wannan daren ba, bai taba samun alkhairi fiye da irin wannan daren ba. Kaga kalmar abinda take nufi daban, shi kuma abinda zai fahimta daban. Ta yi ne saboda ya dauka, shi zai dauka a yaro ya samu bacci, ya samu sassauci ga zazzabin nasa. Fa qarrabat ilayhi fitrahu wa aftara, ta kawo mar abincinsa na buɗe baki ya ci abinci. Thumma akhadha tiban, nan ma aka samu darasi, ta je ta gyara kanta, ta samu turare ta shafa. Wannan darasi ne da ke karantar da mu rayuwar mata a zamanin manzon Allah. Ya kamata a ce mace tana da turare, mace na kamshi, wanda shi ke sa miji ya yi sha'awarta. Wata matan babu bambanci tsakanin rayuwarta da rana, haka ma rayuwarta da daddare. Kazama ce sannan tana karni, ya za a yi mijinta ya sha'awar kusantanta. Ka duba fa ita Ummu Sulaim ɗanta ya rasu ta aje a kusurwan ɗaki, amma ta yi wanka, ta yi ado, ta shafa turare, in ji ɗanta Anas bin Malik, ta shafa turare da kamanninta da kamshinta, wannan sai ya zaburar da sha'awar mijinta. Saboda haka sai sha'awanta. Anas yake ba da labarin don me karka ɗauka fallasan abinda mahaifiyarsa ta yi la, saboda akwai sunna cikin wato abinda suka aikata, akwai karantarwar musulunci cikin abinda suka aikata. Don haka yasa Anas yake faɗa, yana ba da labarin ga abinda ya auku, kuma ba wai yana gurin bane, mahaifiyar ce ta ba shi labari saboda abinda ya biyo baya. Thumma akhadha tiban fa asabathu thumma danat ila abi talha fa asabaha, har dai ta kai ga Abu Talha ya tara da ita a wannan daren. A wata riwaya Anas yace mariba ibnu li abi talha min ummi sulaim, yaron Abu Talha ya samu rashin lafiya, yaron da wato Abu Talha ya samu da ita mahaifiyar Anas bin Malik wato Ummu Sulaim. Anas yace fa ma tasfadiyu fil maqda, saboda haka sai yaro ya rasu. Fa sahabathu thumma qamat fa hayyat li abi talha iftarahu, ita Ummu Sulaim ta kimtsa gawan yaron sannan ta shirya wa mijinta abinci. Ka duba ilimi da hikima da basira na Ummu Sulaim. Idan kai ne aka mara suwa, sai ka tada hankalin mutanen unguwa, maza a zo a tafi da yaron nan abin ne, kai baka huta ba, makwabta ba su huta ba, an tafi makabarta cikin dare, wani ma yana tsaki. Ummu Sulaim saboda ta hutar da kowa, ta kimtsa ɗanta ta aje a kusurwan ɗaki, ko mijinta ba ta son ya samu tashin hankali, saboda ɗa dai Allah ya riga ya amshi ransa. فهيئ لي ابي طلحه افطاره كما كانت تهيئ له كل ليله, yanda ta saba babu bambanci. Anas yace Abu Talha bai ga alamar akwai canji ga halayen Ummu Sulaim ba, saboda karfin imani, musamman ga wanda ya san tarihin Larabawa a jahiliya kafin zuwan manzon Allah. Suna da bakar al'ada idan aka yi mutuwa, wato duk duniya ba waɗanda suka kai Larabawa, mummunan al'ada idan an yi mutuwa, domin kururuwan da suke har ma adashinsa ake yi, akwai adashin kururuwa. Idan aka mara suwa, to wata mata za ta zo ta taya matan gidanka ihu, ita ma in an mutuwa, idan an mata mutuwa to adashi ne, ke ma sai ki tafi wancan gida a taru a yi ta ihu, garin babu sakat. To amma ka duba irin wannan rayuwa, Ummu Sulaim duk ta kawar da waɗannan al'adu, saboda musulunci ya hana. shine abin da yasa Anas yake bada labarin, saboda rayuwar nata akwai darussa. Mijin nata bai ga alamar canji ba game da halayenta. Fa dakhala Abu Talha wa qala laha kayfa as-sabi. Abu Talha yana shigowa yayin mata tambaya, yaya yaro, ya labarin jikinsa? Qala, sai tace bi ahsana halin, yana cikin hali mafi kyau. Kuma gaskiya ne, in yaro ya rasu yana cikin hali mafi kyau, domin duk dan musulmi da ya rasu dan aljanna ne. Duk yaron musulmi da ya rasu dan aljanna ne, saboda haka babu maganar hisabi gare shi, dan aljanna ne babu shakka. Inda aka samu sabani kawai shine yaran kafirai, amma banda yaran musulmi. Yaran musulmai ittifakan yan aljanna ne, saboda haka yasa tace yaron nan yana cikin hali mafi kyau. Saboda haka yana jin wannan amsa, fahamidallaha thumma qamat fa qarrabat ila abi talha iftarahu. Abu Talha sai yace alhamdulillah, sai ta kawo mar abinci. Thumma qamat ila ma taqumu ilayhi an-nisa, ka gani, thumma qamat ila ma taqumu bihi ilayhi an-nisa, abinda mata sukan yi na jan hankalin maza ta tashi ta yi. Kaga wannan darasi ne ga matan mu. Ummu Sulaim ta yi abinda mata kan yi na jan hankalin maza. Ya kamata mace ta zama mai tsafta, mai jan hankalin mijinta. Fa asaba Abu Talha min ahlihi, saboda haka sai Abu Talha ya tara da iyalinsa. Ku duba kara da yayi, bai ce Abu Talha ya tara da mahaifiyata ba, ai kalmar tana da nauyi. Yace Abu Talha ya tara da iyalinsa, kaga ka gane waye iyalinsa, mahaifiyana, amma bai faɗi hakan ba saboda ilimi. Falamma kana as-sahar, sai lokacin a wato kusan asuba shine karshen dare, waqtu sahari shine karshen dare, lokacin sahur, kaga an gama bacci an tashi. Sannan sai tace ya Aba Talha, alam tura ila fulanin ista'aru ariyatan, wasu mutane ne, mutanen wani gida suka karbi aro, fatamatta'u biha, suka yi amfani, suka ji dadin wannan abin da aka basu aro. Falamma tulibat minhum shaqqa alaihim, lokacin da aka nemi su dawo da kayan aron, sai abin ya zama ya kuntata gare su, suka kiyarda, suna nuna bacin rai. Kada sai Abu Talha yace ma ansafu, lallai ba su kyauta ba, a ba ku kayan aro ku amfana da kayan, kuma a ce ku dawo da shi, sannan ranku ya baci. Kaga ita Ummu Sulaim ita ce malama a gidan, mace kenan, me kamar maza. Qalat fa inna ibnaka kana ariyatan min Allah azza wa jalla, to ce to danka din nan aro ne daga Allah. Wa inna Allah ta'ala qad qababahu, kuma Allah ya karbe shi. Fa hamidallaha wastarja'a, sai gode ma Allah, yace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Thumma gada ila rasulillah, sai ya tafi ga manzon Allah. Fa qala, ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru. Sai manzon Allah ya tambaye shi, a arastumul layla, shin daren yau kun yi angwanci? Nan ma kaga manzon Allah ya rufe, bai ce kun tara da juna ba, yace kun yi angwanci. Qala na'am, yace haka ne. Kaga Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, sai yace Allahumma barik lahumma, Allah ka musu albarka cikin jima'in da suka yi a daren yau. Fa waladat gulaman, saboda haka sai ta sake haihuwan da namiji. Inji Adas bin Malik, fa qala li Abu Talha ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabi, fa ata bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da aka haife shi, Abu Talha yace dauki yaron nan ka kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya karbi dabinai, ya masa at-tahnik, ya masa suna Abdullah. Manzo Allah da kansa yayi ma yaron suna Abdullah. Wannan riwaya guda kenan. Akwai riwayar da Anas yace fa'alikat bi gulamin fa waladat, lokacin da Abu Talha ya tara da Ummu Sulaim, sai Allah ya albarka ma wannan tarawar da suka yi, ta samu ciki, saboda haka sai ta haihu. Fa arsalat bihi ma'iya Ummu Sulaim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai Ummu Sulaim ta aike ni da wannan yaro ana haihuwansa, ta nannade shi a tsumma, ta ce ka tafi ga da yaron nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kar ka yadda wani mutum ya bashi komi. Inji Ummu Sulaim ta bashi dabinai na ajuwa. Qala qultu na'am, nace na'am. Fa akazat tamarat, ya karbi waɗannan dabinai ya taho da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya amshi da binan fa alqahunna fifi manzo Allah ya zuba a bakinsa fala kahunna ya tauna thumma jama'a du'abahu sannan ya debo yawunsa thumma fagara fahu ya zuba a bakin yaron fa aujarahu iyahu faja'ala as-sabiyyu yatalammatu Anas yace sai ga jinjirin yana talashe bakinsa abu na farko da ya shiga jikin wannan jinjiri shine yawun manzon Allah fa kala sai manzon Allah da ya kalli yaron yana lashe baki sai yace hubbul ansari at-tamru fa hannakahu wa sammahu Abdullahi yace je ka sunan yaro Abdullahi to yace fa ma kana fil ansari shabun afdala minhu duggarin Madina ba a samu saurayin da yafi yaron albarka ba Ibaya bin Rifa'a wanda ya bada labarin daga Anas yace fa laqad ra'aytu lahum ba'da dhalika fil masjid sab'a wannan yaro sai da naga yaran da ya haifa guda bakwai kulluhum kad qara'ul qur'an yara bakwai din nan gaba ɗayan sun haddace alqur'ani yana musnadul imam ahmad asalin hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2153 da kuma sahihu muslim hadisi na 2144 al-imam an-nawawi rahimahullah asharhu sahihi muslim juz'i na 7 shafi na 269 yace wa hadha as-su'alu lit-ta'ajjub lokacin da abu talha ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya rasulullah kaji ga abin da ya faru sai manzon Allah ya ce a arastumul laila shin kun yi angwanci daren jiya wato tambayar da manzon Allah ya mar tambaya ne na mamakin abin da suka yi yayi mamaki saboda me ya saba ma al'adar larabawa kamata yi a ce an kwana ana ta kururuwa gidan a bisa al'ada amma saboda sanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kururuwa a dalilin mutuwa ba su yi ba maimakon ma a ce sun kwana gidan babu ihu kawai har ma kuma sun samu damar tarawa da juna gagawa a daki shine manzon Allah yake mamaki yake tambayan su har ma kun samu tarawa da juna a daren jiya suka ce na'am saboda haka sai manzon Allah yace sururan bi husni ribaha bi qada'illahi ta'ala manzon Allah yana murna saboda ita ummu sulaim ta yarda da hukuncin da Allah yayi saboda haka sai manzon Allah ya musu addu'a bil barakati fi lailatihima Allah ka musu albarka kunciyar da suka yi a wannan daren fastajaba Allah ta'ala zalika addu'a sai Allah ya amshi wannan addu'a wa hamalat bi Abdullah bin Abi Talha ta samu cikin Abdullah bin Abi Talha wanda annabi da kansa yayi ma yaron suna wannan riwaya guda kenan akwai riwaya ta biyu wacce take nuna da asuba lokacin da ummu sulaim ta gaya wa mijinta ga abin da ya faru fagabi ba sai ya fusata bayan ta bashi misali da cewar mutanen gida ne suka karbi aro sun amfana da kayan aron kuma an ce su dawo da shi sun ki ya ce abu su kyauta ba sai ta ce to ɗanka dai Allah ya karba sai ya fusata saboda tsananin so da yake ma wannan yaron to amma abin da suka aikatan sai ya dame shi saboda a ce mutum ya tara da iyalinsa da gawa a daki ya kamata a yi tambaya ga manzon Allah ya kamata a yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fantalaka ila rasulillah shine ya tafi ga manzon Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ashe da a ce abin da suka aikata laifi ne manzon Allah zai ce baku kyauta ba ya za ku tara da juna a dakin da ya zama akwai gawa na kwance amma kaga manzon Allah bai tsawatar musu akai ba sai ma yace barakallahu lakuma fi gabir lailatikuma Allah ya muku albarka cikin abin da daren ku ya boye fatalaqayat tilka al-laila fahamalat bi Abdullah bin Abi Talha saboda haka sai ta samu ciki a wannan dare ta haifi wannan yaro wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa suna Abdullah cikin bayani da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma yaron ummu sulaim suna a lokacin da aka haife shi wannan yana buƙatar bayani kafin mu tsallaka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yara da dama waɗanda ya musu suna a ranakun da aka haife su daga cikin su akwai Abdullah ibn Abi Talha wanda shine Anas bin Malik ya bada labarin sa Anas yana zuwa da jinjirin nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim ta aike shi wata riwayar Abu Talha lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tauna dabino ya saka ma yaron a bakinsa shi ake kira at-tahniq bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma yaron suna Abdullah kaga annabi ya yi ma yaron suna a ranar da aka haife shi to akwai hadisai kuma wadanda suka zo da bayani idan an maka haihuwa ka jinkirta suna zuwa rana ta bakwai ranar da za a yanka aqiqa ranar da za a yanka rago wadannan hadisai su ma sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai littafin da ake kira i'anatu talibin malamin yana magana haka ma al-imam an-nawawi ya faɗa a cikin littafin sa al-azkar game da suna idan aka haifi jinjiri shin ayi suna ranar da aka haife shi ne yafi ko ko ayi suna a bayan yaro ya kai kwanaki bakwai wato ranar da ake yanka masa dabba ta al-aqiqa yace tusannu tasmiyatuhu yawma sabi'i aw yawma al-wilada ko wannan su sunnar manzon Allah ce wa li kullin min al-qawlayn ahadithun sahiha ko wane ya samu hadisai da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai hadisai da suke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma yara suna a ranakun da aka haife su wadannan hadisai sun fi inganci babu shakka kamar yaron Abu Talha wanda Anas ya kawo masa sannan akwai shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yaron da ya haifa yaron da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifa Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ranar da aka haifa din annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanar da sunan shi akwai Abdullah bin Zubair wanda shi aka fara haihuwa wadanda suka hijira zuwa Madina yaron da aka fara haihuwa a garin Madina shine Abdullah bin Zubair shi ma a ranar da aka haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa suna sannan akwai Ibrahim bin Abi Musa al-Ash'ari shi ma a ranar da aka haife shi aka yi masa suna wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma yara sunaye a cikin ranakun da aka haife su amma al-Imam al-Bukhari sai ya yi kokarin ya hada hadisan nan wuri biyu al-Imam al-Bukhari ya yi kokarin hada hadisan wuri guda kamar yadda Ibn Hajar ya yi magana a kai cikin Fathul Bari mujallal na 9 shafi na 507 yace wa hada yu'aribuhu al-akhbar al-warida fi at-tasmiya yawm as-sabi' qala man lam yurid an ya'uqqa anhu al-Imam al-Bukhari yace idan ba za ka yi ma yaron ka yanka ba inji al-Imam al-Bukhari idan ba za ka yanka ma yaron ka rago ba ranar da aka haife shi shine ranar da ya kamata ka yi masa suna la yu'akhiru tasmiyatahu ila as-sabi' kada mutum ya jinkirta kiran sunan zuwa rana ta bakwai wannan shine abin da ya faru domin Ibn Hajar ya ce duk waɗanda ka samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sunaye a ranakun da aka haife su babu yaro ɗaya daga cikinsu wanda aka samu hadisi da ya tabbatar da an yanka masa rago a rana ta bakwai waɗannan yaran gaba ɗayansu illa abin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayi musu sunaye a ranakun da aka haife su lam yunqal annahu uqqa an ahadin minhum babu hadisin da ya bada labarin an yi ma ɗaya daga cikinsu yanka hatta yaron annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim babu hadisi da ya tabbatar da cewa ranar da ya cika kwanaki bakwai manzon Allah ya yanka masa al-aqiqa don haka yasa al-Imam al-Bukhari yace man urida an yu'aqqa anhu wanda aka yi nufin za a yanka masa rago to mafi dacewa shine tu'akhkharu tasmiyatuhu ila as-sabi'i a jinkirta kiran sunan sai rana ta bakwai idan an yanka rago sai a kira suna a rana ta bakwai wannan shine an hada hadisan duka an yi aiki da su shine Ibn Hajar ya ce wa huwa jam'ul latifun lam arahu li ghairi al-Bukhari wannan fahimta ce ta al-Imam al-Bukhari wanda Ibn Hajar yake cewa shi kadai naga ya kawo wannan bayani kuma haka ne domin aiki da hadisai ingantattu gaba ɗayan su yafi aiki da hadisi guda kai watsi da ɗayan Allah ya sa mun gane mu ji hadisi na gaba haddathana Muhammad ibn Salam al-Bikandi qala haddathana Waqi'un ibn al-Jarrah an Muawiya bin Abi Muzarrid an abihi baban Muawiya bin Abi Muzarrad wato shine Abdurrahman bin Yasar an Abi Huraira Abu Huraira ya bada labarin hadisin nan akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadil Hasan aw al-Husayn wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun al-Hasan ko kuma al-Husain daya daga cikin jikokinsa ko dai al-Hasan ko al-Husain radiyallahu anhuma thumma wada'a qadamaihi ala qadamaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora tafukan wato sawayen yaron akan sawayensa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye ya dora kafafun yaron akan kafafunsa thumma qala sai yace taraka ka hau manzon Allah yace hau kamar yanda ka san za ka hau bishiya wato ka hau jikina saboda haka sai yaron yana tattaka jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa jikinsa kaga wannan yana gwada annabi yayi wasa da waɗannan jikoki nashi to wannan hadisin mun riga mun yi magana akan wata riwaya sa a cikin littafin nan a baya hadisin 249 Abu Hurairah yake cewa sami'a udunaya hatani wa basura aynaya hatani Rasulullah akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffay al-Hasan aw al-Husayn salawatullahi alayhima wa qadamahu ala qadami Rasulillah wa Rasulullah yaqulu irqa wannan hadisin ya gabata hadisin bai inganta ba yana silsilatu da'ifa hadisi na 3486 abinda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da yazo a sahihu muslim kuma hadisin zai zo ma a cikin al-adabul mufrad dinnan nan gaba insha Allah in ka duba hadisi na 1152 a cikin al-adabul mufrad wannan shine ita ce riwayar da ta inganta ba wannan riwayar da muka karanta ba hadisin yana sahihu muslim kitabu fada'il as-sahaba باب فضائل الحسن والحسين عن أبي هريرة قال خرجت مع رسول الله في طائفة من النهار أبو هريرة يتي أكوي وترانا دسافي نفت تاردى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمني ولا أكلمه منا تهيا بامي مغانا دجونا وتو النبي صلى الله عليه وسلم ينا سولي كينا ثم حتى جاء سوق بني قينقاع har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa kasuwar banu kainuka thumma sarafa hatta ata khiba fatima annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ga ainihin bukkar fatima ba dakin ta ba wata bukka da tai fa kala sai yace asammaluka manzon Allah yana cewa yaron nan yana nan kuwa wato yana nufin al-Hasan danta fa zananna annahu inma tahbisuhu ummuhu sai muka yi tamani tunda Fatima ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana tambaya ko jikan sa na nan manzon Allah yana son ne jikan nashi ya fito saboda zai wasa da shi manzon Allah yana son ya ganshi saboda haka yasa ya taho har gidan Fatima Allah ya kara musu yarda to da yaron bai fito da wuri ba shine Abu Hurairah yace sai muka yi zato mahaifiyarsa ta rike shi dan ta yi masa wanka ta samar kaya mai tsafta kaga nan ma an samu darasi dan da yawa mata sukan kyale ƴaƴansu su fita su tahi ga baki ko su tahi ga wasu waɗanda suka zo gidan a cikin kazanta wanda shi wanda ya zo gidan yana so ya dauki yaron yayi wasa da shi amma ga kazanta jikinsa da ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan sai ta tsare yaron ta mar wanka ta sa mar kaya mai tsafta falam yalbas an jaa yatsa sai gashi ya hito kuwa yana gudu Al-Hasan ya fito a guje ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta i'tanaka kullu wahid minhum sahibahu yana isowa ga annabi sai duk suka rungumi juna kaga wannan ya gwada annabi ya dade yana wasa da jikansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade yana wasa da jikansa wanda har ma an samu sabo tsakaninsu yanda yaron yana sha'awar ya ga kakansa fa kala rasulullahi lokacin da Al-Hasan ya iso da gudu manzon Allah ya dauke shi ya rungume shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma inni uhibbuhu fa ahibbuhu ya allah ka san ina son yaron nan kai ma ka so shi wa ahbib man yuhibbuhu kuma allah ka so duk mai son yaron nan allah ka sa mana son jikokin annabinka muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana sunan ibn majah kitabu abwab fada'il ashabi rasulillah yana sahihu muslim musamman al-imam muslim yayi babi sunan babin فضائل الحسن والحسين فللر الحسن دكما الحسين ga irin abin da manzo yayi ma al-Hasan ko al-Husain domin hadisin Abu Huraira ya nuna dayan biyu ne ko da shi akwai riwaya da yake tabbatar da al-Hasan bin Ali Allah ya kara musu yarda ne babi na gaba babi na 135 husnul khuluqi babi da ke magana akan kyawun halaye wanda shi yake waɗannan hadisai kamar shimfiɗa ne a kansu. Waɗannan hadisai suna karantar da kai kyawun halayen annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa zai yi magana a kan kyawun halayen gaba ɗaya. Haddathana Abu'l-Walid. Abu'l-Walid shi ne Hisham bin Abdul-Malik al-Bahili. Yana daga cikin waɗanda suka ba da labarin hadisai daga al-Imamu Malik. Allah maɗaukake musu rahama. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد شعبة دنن الإمام البخاري ينا يوي تكاوسون إن شاء لتافنن شعبة دنن ببن مالميني ياغ الحسن البصري كما ياكر ياي كراتوغ بيشي الحسن البصري كوا أنساني ببن تابعيني الحسن البصري ببن تابعيني شعبة بن الحجاج ياتوكي مسألولين إلمي دداما ورن الحسن البصري دون حكي سا الإمام البخاري ينا درجة حديثنسا عن القاسم بن أبي بزة قال سمعت عطاء بن نافع الكيخاراني ونقريني دائك كرنسا كيخاران أقرين يمن أكسر يمن أزامن دا كيخاران شيسا أكي كرنسا الكيخاراني عن أم الدرداء حديثنا أنساموشني دقا أم الدرداء أم الدرداء ما تر أبو الدرداء سننت هجيمة akan kira ta kuma Juhaimatu bintu Huyay, kyakkyawar mace ce ƙwarai, ta haddace Alƙur'ani wajen mijinta, tana ƴar ƙarama, tana budurwa ta samu haddan Alƙur'ani ga Abu Darda'i, kuma Allah maɗaukaki ya mata tsawon rai, ta shahara da ilimi ga gudun duniya da aiki. Akwai hadisin Jubair bin Nufair wanda ya bada labari ita Ummu Darda'i din nan, yana cewa annaha qalat li Abi Darda'i inda al-maut, lokacin da mijinta ya zo rasuwa shine Abu Darda'i. Abu Darda'i matansa masu suna Ummu Darda'i ba guda ɗaya bane, biyu ne. Wannan ita ce ake kira Ummu Darda'i as-Sughra, karamar Ummu Darda'i, ba babban Ummu Darda'i uwar ƴaƴansa ba, karamar Ummu Darda'i ita ce ake magana a kanta. Babban malama ce cikin tabi'ai, ba a sa ta cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da mijinta ya zo rasuwa, sai ta ce innaka khatabtani ila abawayya fi dunya fa ankahuka, kai ka nemi iyayena su baka aure na, suka yarda suka aurar da ni gare ka. Wa ana aqtubuka ila nafsika fil akhirah, ni ko ina neman auren ka a lahira. A lokacin da zai mutu kenan, matarsa fa kaji yadda ta ji dadin zama da mijinta, ni ina neman auren ka, wato da kai ka nemi aure na a duniya, to yanzu kafin ka rasu ina neman auren ka a lahira. Shine sai ya ce mata fala tankihi na ba'di, to idan dai kina son aure na a lahira, inna mutu karki aure. Ga ta kyakkyawar mace, tana da kyau kuma ga ilimin gaske, tana da ilimi, don tana sa ta cikin masana daga cikin tabi'ai. Saboda haka ya ce mata karki aure bayana, kuma ga ta yarinya. Bayan rasuwar mijinta, sai Muawiya ya buƙaci aurenta, shi ne shugaban musulmai a lokacin gaba ɗaya, kama a ce shugaban duniya duka. Fa akhbaratu billazi kana, sai ta bashi labari ta ce, ai ba wai kinka nake bala, ga abin da ya faru tsakanina da mijina, ne na nemi aurensa a kiyama, ya ce to kar in yi aure, saboda haka zan zauna. Sai Abu Sufyan ya ce to alaiki bi siyami, tun da dai kyakkyawa ce budurwa ce, sai ki dore azumi, sai ki rige azumi, domin shi ne sunnar manzon Allah, duk wanda ke azumi sai ya kare sha'awarsa. Ka duba siyaru a alamin nubala mujallal na hudu shafin 178. To ta karbo hadisin nan wajen mijinta, shi ne Abu Darda'i. Akasari in kaga hadisi an ummi darda an abi darda'i, to ana nufin Ummu Darda'i as-Sughra ce. Abu Darda'i shi ne Uwaymir bin Zaidin an nabi sallallahu alaihi wasallam kala, manzon Allah ya ce ma min shay'in fil mizani afqalu min husnil khuluqi, a ranar kiyama babu wani abin da yafi nauyi wanda ake dorawa a cikin sikeli na auna ayyuka wanda yafi nauyi fiye da kyawun hali. Babu abin da yafi kyan hali nauyi, idan an dora aikin mutum za a gwada nauyinsa a filin hisabi. Kaga kenan yana gaban sallarka, azuminka, hajjinka. Dan manzon Allah ya ce ma min shay'in asqalu fil mizani, babu abin da yafi nauyi idan an dora shi akan sikeli a ranar kiyama fiye da kyawun hali. Ashe ba sallah bane, ba azumi kawai ba, ko kyawun hali, domin shine babban darasin musulunci. Idan mutum ba shi da kyan hali, to ai duk abin da za a dora din zai zama fankan fa yau kamar da manzo ya fada cikin wani hadisi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace asqalu shay'in fi mizanil mu'min saboda ya bambanta ma'aunin musulmi da kafiri dan wannan hadisin ya nuna mizani kawai ba na kowa amma asalin hadisin shine asqalu shay'in fi mizanil mu'mini yawm al-qiyama khuluqun hasan abinda yafi nauyi a ma'auni na auna ayyukan mumini a ranar kiyama shine kyawun hali hadisin yana sahihu ibn hibban as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi ga yana cikin al-adabul mufrad kuma zamu karanta shi nan gaba insha Allah hadisin 361 ya kawo shi a cikin littafin yana silsilatu sahiha hadisin 876 akwai riwaya ta Abu Darda da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma shay'un asqalu fi mizanil mu'min yawm al-qiyamati min khuluqin hasanin babu wani abin da yake nauyi wato a mizani ma'aunin aiki na mu'mini fiye da kyawun hali ba shi kadai ruwaito hadisin nan ba akwai Aisha akwai Abu Huraira akwai Anas akwai Usaba bin Sharikin waɗannan sahabbai duk sun ruwaito wannan hadisin kyawun hali yana da albarka mai yawa hadisin yana sunan Tirmidhi sunan Abi Dawud kamar yadda muka faɗa ya inganta yana sahihul jami'i saghir hadisin 2632 akwai riwayar Abu Darda'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace askanu shay'in fil mizani al khuluqul hasan wanda riwaya ta al-imamu Ahmad bin Hanbal ita ma ta inganta tana sahihul jami'i saghir hadisin 134 hadisi na gaba حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش شين سليمان بن مهران عن أبي وائل أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي أنا تشمر أبو وائل أصل سننسا شقيق بن سلمة الكوفي ونن ياي زامني دا النبي صلى الله عليه وسلم أما بيتبغى ننسا با نوحا كيسا با أسا شكين صحبا من زون الله Shaqiq bin Salama yayi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ganshi ba shi yasa ake kiransa mukhabbaramun bai ga manzo ba saboda haka sai dai a sashi cikin tabi'ai ba a sashi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo hadisin daga Masruq to shi ma Masruq din nan sa'an Abu Wa'il din ne wato sa'an Abu Wa'il ne ana kiransa Masruq bin al-Ajda'i sunansa kenan al-Masruq wanda aka sace kuma tarihi ne ya tabbata domin yana karami aka sace shi an sace shi yana yaro karami sun mawujida daga baya aka samo shi to shine sai ana kiransa Masruq ai wanda aka sace sai ya bi shi don haka yasa asalin Masruq wanda aka sace yana daga cikin manyan tabi'ai shi ma yana da rai ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare amma bai ga manzon Allah ba saboda haka ba a sashi cikin sahabbai to kaga Abu Wa'il ya karbo hadisi wajen sa'an shi shine masuru domin Abu Wa'il shi ma ya musulunta tun annabi yana dare amma bai ganshi ba Masruq shi ma ya musulunta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare amma bai ganshi ba wannan shi ake cewa hadisin sa'o'i wato sa'a ya dau hadisi wajen sa'a dan uwansa don haka Masruq Abu Wa'il ya karbi hadisi wajen sa'an sa shine Masruq an Abdullah ibn Amr wanda shine sahabi kala Abdullah ibn Amr yana siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai dabi'ar alfasha ba wala mutafahishan kuma baya kamanta alfasha din shine la mutafahishan idan aka ce lam yakun fahishan wato dabi'arsa ba ta alfasha bace domin akwai wanda dabi'arsa kurum na alfasha ne domin akwai mutumin da duk magana da zai yi sai kaji yayi ashar baya magana sai ta ashar baya wani aiki sai na batsa wanda ya zama dabi'arsa to Abdullah ibn Amr yana kamanta rayuwar manzon Allah yace manzon Allah bai kasance mai alfasha ba mai dabi'ar alfasha wala mutafahishan kuma baya kamanta alfasha din wato shine la yatakallafu alfahsha manzon Allah baya kamanta alfasha hatta ta wajen maganarsa ko ta wajen mu'amalarsa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa khiyarukum mafi alkhairin ku ku musulmai ahasinukum akhlaqan sune wadanda suka fi kyawun halaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wato ya bada ainihin kalma guda da take tabbatar da rayuwar mu gaba ɗaya al'ummarsa wannan hadisin yana siffanta maka rayuwar mun sahabbai da kuma tabi'ai da al'ummar annabi gaba ɗayanta manzon Allah ya ce mafi alkhairin ku gaba ɗaya al'ummata sune waɗanda suka fi kyawun hali shike dan mafi alkhairin ku sune waɗanda suka fi kyawun hali jumla duk musulmi waye fi alkhairi wanda yafi kyawun hali hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 286 kuma asalin hadisin ma yana sahih al-bukhari kitabul adab babu husnul khuluqi was-sakha wa ma yukrahu min al-bukhli hadisin masruq ba kamar yanda yazo hadisin abu wa'il nan ba qala kunna julusan ma abdullah ibn amr masruq ya bada labari wata rana muna zaune da abdullah ibn amr sahabi yuhaddisuna yana karantar da mu iz qala sai ya ce mana lam yakun rasulullahi fahishan wala mutafahishan manzon Allah bai kasance mai halin alfasha ba kuma baya kamanta alfasha din wa innahu kana yaqulu ya kasance yana cewa inna khiyarakum lallai mafi alkhairinku sune ahasinukum akhlaqan riwayar al-imam al-bukhari hadisin yana sahihu muslim kitabul fada'il babu kasrati haya'ihi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisin Aisha wanda shi ma ya inganta ita ma Aisha ta tabbatar da haka a hadisin ta tana magana game da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace lam yakun fahishan wala mutafahishan yana sunan Tirmidhi kitabul birri wasila babu ma jaa fi khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba haddathana Abdullah bin Salihin قال حدثني الليث بن سعد الفهمي قال حدثني يزيد بن الهادي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان حديثين yana buƙatar bayani sai dai wani lokaci mai hadisin amru bin shuaib an abihi an jaddihi waye babansa shine muhammad waye kakansa abdullah bin amrin kaga sahabi ne wato shuaibu ya karbo hadisi wajen babansa muhammadu muhammadu ya karbo hadisi wajen babansa shi ma shine abdullah bin amr annahu sami'a annabiyya abdullah bin amr ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa ukhbirukum bi ahabbikum ilayya kuna so in baku labarin wadanda nafi so daga cikin ku wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah kuna so in baku labarin waɗanda suka fi kusantar wurin zama gare ni a ranar kiyama ba a cikin aljanna ba waɗanda suka fi kusantar wurin zama ga manzo a ranar kiyama ba ma cikin aljanna ba la filin hisabi domin idan ka ganka kusa da annabi a filin hisabi akwai alamar katsira manzo Allah ke gaya wa sahabbai yace kuna so in gaya muku waɗanda nafi so domin ba mai zuwa kusa da annabi a filin hisabi sai wanda manzon Allah yake so babu wato ba shi annabin ne ma zai hana bala mala'iku suna nan suna tsaro duk wani makiyin manzon Allah duk ƙaryar da yayi a rayuwarsa wallahi bai isa kusa da manzon Allah a filin hisabi idan ma ya ta san ma zuwa mala'ikun za su hana wannan hadisin yana nan hatta riwaya ta al-Imam Malik wanda manzon Allah zai hanga su hange shi ga annabi ka gani gashi ya ganka sai mala'iku ce a banda ku koma can manzo Allah ya ce ku kyale su al'umma ta ne mala'iku su ce a ba sa cikin waɗanda aka ce mu kyale su zo kusa da kai Allah ka saba mu bane lokacin da manzo Allah ya yi wannan tambaya fasakatal qaum sai jama'a duk suka yi shiru kuna so in ba ku labarin waɗanda nafi so waɗanda suka fi kusanta na a wurin zama a ranar kiyama fasakatal qaum jama'a suka yi shiru fa a'adaha marratayn aw thalasan manzon Allah ya maimaita tambayar sau biyu ko uku qala al qaum sai jama'a suka ce na'am ya rasulullah muna so kai misali zaka ce a'a annabi yayi tambaya ga sahabbai su yi shiru na'am tambayar ba ta son garajen amsa lala manzon Allah ya ce kuna so in ba ku labarin waɗanda nafi so waɗanda suka fi zama kusa da ni in ka daga nu kace eh manzon Allah ya ce to banda kai kaga ka ja maka kanka ko shi yasa kowa ya shiru sai da annabi ya maimaita su uku suka ce eh muna so domin lokacin da za a bada amsar idan ya faɗa 1 2 3 an san ba zai wuce na uku ba kowa zai bada amsa don kare ya yi laifi a lokacin kuma ba mutum ɗaya ne zai amsa ba duka kowa ne zai bada amsa kaga kowa ya tsira don haka hatta amsar da suka bawa annabi akwai ilimi ciki kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahsanukum khuluqan su ne waɗanda suka fi kyawun hali Allah ka samu ne yana silsilatu sahiha hadisin 796 حديثي نقب حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن الكعقاء بن حكيم المدني ينتكين تابعي ينتكين مسني باب ونستحابي نمنظر الله دكي رسولنا الكعقاء أنا سامس نتكين تابعي وانا إن كدوب الاستيعاب ابن عبد البري دد تيوما لمن تاريه سنكاو wanda ake ganin yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibnu abdul barri ya tabbatar da babu inganci illa dai cikin tabi'ai yana cikin al-isti'ab mujallad nabiy shafi na 784 an abi salihin as-samman shine zakwan bin abdullah an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace inna ma bu'istu li utammi masalihal akhlaqi magana ta kare Manzo Allah yace ni an aiko ni ne don in tabbatar da na cika ainihin abin da ya rage na kyawun hali wato menene manufar sako daga Allah zuwa ga mutane saboda a gyara halayen mutane shine manufar musulunci gaba ɗaya abinda manzo Allah yake faɗa mana don haka yasa in baka da kyan hali komai yawan sallarka komai yawan azuminka komai yawan iliminka aikin banza ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni an aiko ni ne saboda ma in cika abin da ya rage me yasa yace in cika saboda dama an samu karantarwar manzannin Allah akwai karantarwa na manzannin Allah a duniya to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abin da ya rage saboda haka ainihi kyawun hali shine manufar sakon Allah zuwa ga mutane domin idan hali bai yi kyau ba za a daraja Allah ba bare har abota mishi حديثنا هنا مسند الإمام أحمد حديث من كتاب التاريخ للإمام البخاري لتاف المستدرك الإمام الحاكم هنا ما تكون موطا حديثنا دبوبي لدريشي لدتلاتين دأوكو حديثنا إن كانت هنا سلسلة صحيحة حديثنا 40 يزود لفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق akwai riwayar Jabir da take cikin sharh sunna na al-Imam al-Baghawi haddathana Isma'il qala haddathani Malik kaga yace haddathani Isma'il bai kare ba saboda Isma'il din da ya gabata shine wannan Isma'il din har yanzu wato Isma'il bin Abi Uwais mun ce ainihin wato danyar al-Imam Malik ne shi yasa yace haddathani Malikun al-Imam Malik kawuna ya karantar da mu an Ibn Shihab محمد بن مسلم الظهري شين ابن شهاب عن أروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة تكي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأتبب من زن الله ذائب بين أمرين تكان الأمر قدابي إلا اختار أيسرهما فاتي من زن يزعب في سوكي دكسا إلين ذائب باشي ذائب كو ونن تو النبي زيزعب ون دي فسوكيني kaga ba kamar nan ba gwaninta kai kana son kai gwaninta idan aka bada zabi tsakanin biyu sallah nafila raka'a 11 koko 300 sai ka zabi 300 ko sallallahu alaihi wa sallam Aisha tace idan aka ba manzo zabi yana zaben mafi sauki malam yakun isman inde ba laifi bane fa idza kana isman idan ko laifi ne kana abadan nasi minhum yahi kowa cikin mutane ne santar wannan abin wa man taqama rasulullahi li nafsihi manzon Allah bai taba ramawa saboda an cuci ransa ba illa an tunta haka hurmatullahi ta'ala sai dai fa idan an keta hurumin Allah fayantaqimu lillahi to zai rama ne don Allah azza wa jalla biha ba wai zai rama domin kansa ba in shi aka cuta annabi ya fi wayeke Allah ka samu iya koyi da shi hadisin yana sahihul bukhari kitabul manaqib babu sifatin nabi da kuma sahihul muslim kitabul fada'il babu muba'adatihi lil asami الإمام مسلم يبادي أكن النبي صلى الله عليه وسلم يافي قواني سنتر أيكن زنبي دون هكا حديث آيشة هنا كانت تدكي كرك يدى كتب سورة أكوي زنبي دمان زن الله يكسن جيشي لا آيشة تتشي كان أبعد الناس منه دو وانا أبدا يزمالي في منظر الله يحي قوة نسانتر ودن أبي سي حديثي نكاشي حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن زبيد بن الحارث اليامي عن مرة أصلي سونا مرة داتيني أما شوانا مالمين سي أنا كرش مرة الخير داتين الخير أصلي كلمر مرة ما أننت داتي أما مالمين ننتون دسونانسا مرة asali wannan al'ada ce ta Larabawa sukan sa ire-iren waɗannan sunaye to sai malamai suna kiransa murratul khairi daci na alkhairi me yasa saboda yana daga cikin malamai dake yawan ibada malamai dake yawan alkhairi malamai dake da ilimi mai yawa asalin sunansa murratu bin sharahil alhamdani alkufi shi ma ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai amma bai gan shi ba saboda haka ba a sa shi cikin sahabbai muhabbaramun kabiru sha'ani an abdullahi bin mas'ud ya karbo hadisin nan daga abdullahi bin mas'ud qala inna allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum abdullahi bin mas'ud yace allah madaukaki ya raba halayenku a tsakaninku kama qasama bainakum arzaqakum kamar inda allah ya azur ya raba arzikinku a tsakaninku haka allah ya rabon hali kamar yanda allah ya rabon arziki wa inna allah ta'ala yu'ti al-mala man ahabba wa man la yuhibbu Allah yana bada dukiya ga wanda yake so da wanda baya so amma la yu'til imana illa man yuhibbu Allah baya bada imani sai ga wanda yake so Allah ka ba mu imani fa man fanna bil mali an yunfiqahu wanda yaga yana makon dukiya ya kasa batar da shi ta hanyar alkhairi wa khafa al aduwa an yujahidahu wanda yaga yana tsoron ya tafi yaki idan jihadi za a yana da tsoro wa habal laila an yukabidahu yana tsoron dare wato zai wahalda shi fal yuktir min qawli la ilaha illa allah subhanallahi alhamdulillahi wallahu akbar wato idan mutun yaga alamar yana da nakasar imani to ga zikirin da zai rike allah zai raba shi da wannan idan kana don akwai mutumin da yana da dukiya ya kasa batarwa ta hanyar alkhairi akwai mutumin da ya dade yana tunanin kai ya kamata dangi na dinnan wani a saya mar mota wani keke wani kaza ya dade yana wannan shirin amma ya kasa yi ya kasa yi kakan so kai alkhairi amma shedan ya hana zaka yunkura zaka aikata amma shedan na hanawa manzo Allah yace to ga abin maganin sa ka riki wannan zikirin Allah zai raba ka da wannan wato tarko wanda shedan yake maka hadisin asalin sa mauqufun ne tunda an ce Abdullah bin Mas'ud shi ya faɗi haka ko amma malamai suna cewa fi hukmil marfu'i ana hukunta cewa